أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bayan haka manyan shugabanni da suke halarci a wannan zama na wannan maulidi da sauran dukkan iyayenmu da suke a wannan wuri da kuma sauran malamanmu da ɗan uwa na almajirai da sauran dukkan al'umma da suka taru a wannan wuri na wannan maulidi a wannan kofa ta Alhaji Magaji Babba, ina sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci kuma ya ba mu iko na halartar wannan gayyata da Alhaji Magaji yayi, duk da yake kaman ba sai na ce komai a wannan wuri ba, idan har gabatar da su Malam Bashir da sauran malaman da suke a wannan wuri sai su gabatar, amma kuma an gabatar da cewa ina da akwai bukatar zan faɗi wani abu wurin, to kuma zuwa a jima kaɗan kila Alhaji Magaji yana ya ɗauke ni da bisa kujera, to shi yasa ko da minti 20 ne ya kamata a samu ɗan wani abin da za a faɗa a ciki. Alhamdulillah yake an gabatar da alalamma, ya fara gabatar da karatun Alkur'ani, wanda karatun da alalamma ya gabatar cikin karatun duk ya muna maulidi a cikin shi baki ɗaya, wanda ya ce ma bayanin shi za a yi to ba za a gama shi ba, saboda ya faro mana daga watan sura wadda take nuna mana wata irin babbar watan mu'jiza wadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki yayi a lokacin da watan za a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sura da take bayar da labarin shekarar da aka haifi manzo Allah, ita ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, wannan kowa ya sani an haifi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amul fil, ko to dama da ake cewa amul fil shekarar giwa, dama wannan kissa ce ake magana kanta dama, wanda kamar yadda aka sani sarkin Habasha ne lokaci ya turo da watan runduna yace a zo nan Makka, wannan ɗakin na Ka'aba gaba ɗaya a ruguza shi a rushe shi, da giwaye sun zo, giwaye ne suka hawo suka zo da suwa wurin wannan aiki, a lokacin da ya turo waɗannan ana ce mashi Abraha to shi sarkin, malamai suna cewa dalilin da ya sa ya wannan aiki wato su can suna da wani ɗakin da suka yi can suna bautar su ta shirka, a lokacin wani daga cikin mutanen garin Makka ya zo can ƙasar ta Habasha, to sai ya shiga aka ce sai ya yi masu kashi a cikin wannan ɗakin nan inda suka wannan ibada din, sai shi wannan Afrihatu nan sai ya hasala ya tambaya wai wane ne wanda ya masu wannan aiki ya ɓata masu wurin ibada, sai aka ce wani mutum ne ɗan garin Makka ne, to shi yasa ya ce shi kuma sai ya taho garin na Makka, wannan ɗakin wanda mutanen Makka suka taƙaba da shi ya sa a rushe shi kuma gaba ɗaya, shi ya dalilin zuwan nashi da ya turo waɗannan mutane da giwaye domin a zo a roshe wannan ɗaki na Ka'aba din. An san ɗakin Ka'aba ɗaki ne mai tarihin gaske wanda a duk duniya gaba ɗaya shi ne ɗaki wanda aka fara kirawa baki ɗaya duk duniya, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya gama cewa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce farkon ɗakin da aka fara azawa a duniya gaba ɗaya wannan ɗin nan da an Makka shi ne ɗakin Ka'aba kenan, wanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sa mala'iku suka gina shi, sai lokacin ruwan tufa ne Allah Maɗaukakin Sarki ya sa aka ɗauke ɗakin ɗin don aka halakar da shi, sai daga baya sannan aka sake ginawa har zuwa lokacin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'ilu suka gina, Annabi Isma'ilu kakan Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama, wanda Annabi Ibrahim shine wanda ya wannan gini na wannan ɗaki na Ka'aba, Annabi Isma'ilu kuma shi yake bashi kayan aiki, da kamar misali a ce ana ginin ƙasa, misali kaga wani na kwaba ƙasa yana bayan mai gini shi kuma mai gini yana yi, to kamar irin haka ne aka yi da Annabi Ibrahim, shi ka ginin ɗan nashi Annabi Isma'ilu shi kuma shi ka bashi kayan aiki da ana yi, har lokacin ne da gini ya ɗaya tsayi ya taka dutse domin ya kai wajen aiki din, har sabon shi ya bayyana ga wannan dutsen, wannan yana nan inda kike makamin Ibrahim din nan har yanzu yana nan a wurin nan inda Ka'aba din, to saboda haka aka gina wannan ɗaki, to kaga ɗaki ne mai tarihin gaske, amma shi ga wannan mutum ya turo da cewa a zo a ruguza wannan ɗaki gaba ɗaya ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala, shine lokacin da ya taso ya zo ya turo wadannan ruguna tashi to sai mutanen Makka hankalin su duk ya tashi yanzu za a ce za a ruguza wannan daki na Ka'aba saboda dama tun kamin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su mutanen na Makka dakin na Ka'aba suna ganin girman shi shi yasa duk gumakan su gaba ɗaya suke bauta dan wurin shi akwai gunki ya kai 360 anan inda Ka'aba da take durara ta ko wace kabila da nasu gunki anan inda Ka'aba tun kamin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama wurin yana da muhimmanci gare su to yau kuma sai gashi an turo a ruguza wannan daki to shine sai suka damu kware da gaske karshe dai shugaban nasu yake cewa to ai shi wannan daki ai in an ce za in sun ce za su roshe shi ba matsala su ba za su fada da su saboda yana da ubangi yana da mai shi wannan daki ai wai ma'ana ai daki ne na Allah kuma Allah yana da saboda haka bismillah ga su gashi tunda ba su yi hanawa kiwaye ne aka zo da su za a aike ba to saboda haka suka zo suka tunkaro wannan Ka'aba to lokacin da suka tunkaro ta wani iko na Allah maɗaukin sarki sai ya zama kiwayen da suka zo din duk wanda ta tunkare wajen ɗakin kuma sai ga kuma tana kaucewa ba za ta tunkare shi kai tsaye ba ashe dai aka yi abin da aka yi sai Allah maɗaukin sarki ya turo da waɗansu tsuntsaye waɗannan tsuntsayen kowane tsuntsu daga ciki ya ɗauko watan kaman ka ce dutse ko kuma ƙasa da an ka kwaba haka ga an ka mulmulata kuma an daho ta da cikin wutar jahannama kowane tsuntsu ya ɗauko dutse guda daga ciki su waɗannan mutanen da an saman giwa da suka zo wajen roshe Ka'aba din don haka shi tsuntsun zai saito daidai kan mutumin da an bisa wannan giwa din dutsen zai jira kanshi ya ratsa kan nashi ya shiga cikin jikin shi gaba ɗaya sannan ya jira cikin giwa ita kanta ƙarshe bayan ya gama aiki kuma sai ya faɗi ƙasa ya koma can inda aka ɗauko shi shi yasa ka ji Allah ya ce wa farsal alaihim tayran ababila sai Allah ya kuma tsuntsaye jama'a jama'a tsuntsaye sun ka zo kuma tarmihim bi hijaratin min sijjin suna jifa su da waɗansu duwatsuna waɗanda waɗannan duwatsuna an dafa su ne a can cikin wannan wuta ɗin duk wanda an haka nan sai a halakar da shi an gama da shi kenan shi kenan to da haka nan sai Allah halakar da su baki ɗaya aka ce malamai suka ce mutum guda ɗaya an karaga ciki kuma ko shi an bar shi ne zai ta kai labari ya bada labari abin da ya faru da mutanen nashi to lokacin da ya koma wajen shi sarkin Abraha tuki nan yana ba shi labarin cewa ai ga abin da ya faru waɗannan giwaye da mutanen da suka zo gaba ɗaya wasu tsuntsaye ne suka zo waɗansu kala kowane tsuntsu yana ɗauke da dutse da ya je wannan dutse zai faɗa ga mutum kuma zai halakar da shi gaba ɗaya yana cikin bada labari ya kace sai ga irin wannan tsuntsun gora sai yake ce mai to kama ga irin kala sai din ya ashe da ma nashi ne an ka aiko da ma ya gaba bada labarin sannan shi ma sai a baka shi nashi shi ma sai aka saka mai da nashi din to ƙarshe haka Allah ya halakar da su wa to shekarar da an ka yi wanga abin shine an ka haihe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara din ashe kaga wannan sura da Allah mai karanto mana maulidi yana cikin ta dan ka dauko ta tun daga farko tiryan tiryan an ka ce sai zalla zalla maulidin duk yana cikin gaba daya shekara ce wadda duk islamiya ma sun karanta a cikin sira a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mulki shekarar giwa to da kaji an ce shekarar giwa to wanga abin da yake nufi da shi da dama wa ubangiji mu dauke sarki malamai suna cewa kuma yayi wannan ne domin shi ma kai ne ya kara gwada mana wato wani dalili da wata hujja na cancanta da dacewa kar mu yadda mu mance da lokaci wanda an kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi domin ga ya ubangiji wa dake sarki shekarar da za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai batta haka nan ba sai da an kai wani abu wanda tarihi ba zai mance da shi ba sai an kafi manzo Allah a cikin din saboda me saboda gar amince da shekarar to kaga ya za aiki nan ashe wadannan shugabanni namu da suka yi wannan kokari nan na kara assasa muna irin wadannan wuraren zama din domin kada mu mance da wani lokacin da aka kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kyauta mana kwarai da gaske muna musu Allah kuma Allah ya saka musu da khairi jaddadawa ne sun kai wanda bai sani ba sai ya dauka su suka kikiro ba su da kikiro din ba wanda bai san tarihi maulidi ba sai ya dauka shi wata jani shi kikiro da maulidi ko shi Ibrahim radiyallahu anhu ma to alhali ina ba haka lamarin yake ba maulidi shi wata jani shi kai ne da an gaba da shekaru ga shi Ibrahim radiyallahu anhu to ko shi kai shi maulidi ya tsohe mashi da kusan shekara 1000 tunda karni na uku ne aka fara bayan karni na uku da wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara maulidi a duniya gaba ɗaya ma'ana muqaddara sai mu ci shekara 300 da wasu manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yanzu muna shekara 1440 daidai to yanka ci 300 cikin su muna da shekara 1000 da wani abu da fara maulidi a duniya to ashe wanda bai sani ba sai a shi wata jarin kiro da shi ba haka bane su da yake dai suna daga cikin sahun gaba a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka yi gaba gaba wajen kala asa samu da abun da kuma watan kala nuna mana muhimmanci abun domin mu rike shi saboda haka dai wannan tarihi ne wanda ubangiji madaukin sarki ya kawo mana shi kuma ya sabkar da sura su kutuma cikin alqurani mai wannan sura suratul fil dan me saboda mu rika karantawa gabbumanci da shekarar da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu me yake laifin wanda shi kuma yake zaunawa duk shekara in ta zagayo a cikin wannan wata din ya tattauna don dai kara tunatar da kansu akan wannan shi a jira manzo Allah to me Allah fi irin wannan mutune da Allah saboda haka Allah lamba kuma da yake mun ga ce za ku abinci din cikin nashi wanda ya karanto mana karatu mai yawa ne amma dai a ciki bayan kaga mun ji wannan sura ta ba mu labarin tarihin rayuwar manzo Allah sallama haihuwar shi to kaga wancan sauran tarihi ne mai yawa cewa manzo Allah an haife shi ga abubuwan da suka faru a ranar haihuwar din ya kuma wata irin sifar da shi manzo Allah sallama ya zo da ita da irin yanayin halayen da ya ci gaba da suwa suwan shi duniya a cikin shekarun shi na kurciya har zuwa kamin shekara 40 kenan nake nufi duk abubuwan da suka faru wannan suna nan da shi da yawa kuma har zuwa lokacin da aka fara wahayi to karshe duk bayan manzo Allah sallama kuma Allah madaukin sarki ya sauka mishi da alqurani kuma manzo Allah ya zo ya isar da dukkan sakon da zai isarwa to shine sai kuma Allah bariki sarki sabkar da suratul fatiha idan ja rasulullahi wal fatihu kina tana daga cikin wadda Allah lamma ya karanta ita ma don haka bayan manzo Allah sallama duk ya isar da wannan sako ya tara sahabbai lokacin da aka yi hajjatul wada'i din na hajjin ta ban kwana ya tabbatar musu da cewa ya isar da sakon da Allah bariki sarki ya aika shi da shi ya saboda haka har yake cewa Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu yana cewa ya Allah ka shaida Allah na isar da sakon da ka aika ni da shi ya Allah na isar to duka bayan ayi wannan to an saukar da suratul fatih wanda ga lokacin Allah sarki safai bayan Allah da aka saukar da izaja rasulullahi wal fatih Allah yana bada labarin cewa idan nasara da buɗe shigo a cikin musulunci wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan zaka ga mutane suna shiga a cikin addinin musulunci jama'a jama'a saboda ga lokacin an sani kamin ayi hijira a koma madina irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine kawai da Allah ya aika sai sayyidina Abubakar Siddiq suka imani sai matar shi sayyida Khadija da sayyidina Ali lokacin shi kuma yana yaro sauran mutane duk ba musulunta ba su kadai ne an kai ta daga duk irin wahalhalun da an ka sha duk irin gwagwarmayar da an kayo da waɗannan manyan kafiran nan su Abu Jahali su Abu Lahab su Utbah bin Rabi'a su Shaybah bin Rabi'a su Uqbah bin Abi Mu'ayd su Walid bin Mughira da sauran duk manyan kafiran nan dai gaba ɗayan su an sha gurbin da su mutuka da gaske akan bus yadda da annabta din ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama wai su in annabin gaskiya ne ya za a yi a ce a aika musu malaya Abu Talib kuma sannan talaka wanda ba ya da kuɗi kuma yaro su ku sai da ba ha Walid bin Mughira yake cewa manzo Allah sallama kai annabcin nan wai ina gaskiya ne da ni za a aika wa don da shi ka kuɗi kuma na shi ka shekaru ha Walid bin Mughira yake cewa manzo Allah sallama to kaga haka an ka sha wannan da gadin su suna ganin sai mai kuɗi ko sai mai menene su musu an manyan gari amma ba a saukar musu ba to kashi dai duk wannan aka yi da hijira da aka yi kai zuwa garin Habasha har shi ma aka dawo kuma zuwa garin hijira zuwa Madina da duk abin da suka faru ka tune dai mai yawan gaske wurin to karshe dai duk an yi an gama ta to sai gashi an zo an yi fitowa Makka sai ga manzo Allah sallama wanda hadda mutane kadan yau sai gashi ya zo wurin fitowa Makka da mutane su yi 10,000 duk sun yi imani gaba daya kuma ga ya bayan an zo da mutum ya yi 10,000 ka sa a lokacin ne sanda aka zo shi Abu Sufyan kamiya musulunta lokacin shi a shugaba saboda an yakin Badar da ma lokacin an halakar da su Abu Jahal lokacin can Abu Sufyan shine a jagoran su kafiran kamiya musulunta kenan wanda lokacin da an kazo za a yi wannan fatuhu Makka manzo Allah ya zo da za su kai 10,000 ko ma fi su sahabbai din wanda an ba su imani a lokacin da ya zo ne to sanda sun kazo da daddare sun kai su garin Makka din sai manzo Allah sallama ya sa to suka yi shawara to abin da ya kamata kar su shiga cikin garin yanzu su halakar da jama'a baki daya a jira tuku a bari sai da safi sannan a kira su don in musu imani ba sannan duk abin da ya dace da su da sai ayi to a lokacin ne manzo Allah sallama aka tsaya ba wajen gari ba a shiga ba har aka kunna wuta ka san mutanen da haka suke in an ka zo ga tafiya an ka zango sai a kunna wuta haka ga to haka an kai gume gume ko ina to shi ko Abu Sufyan daga lokacin shi ya shugaba ka san ai da kuma shugaba kai kuma kana hitowa kana zazzagayawa kana ganin yanayin gari wanda yake a lokacin da haka nan suke Abu Sufyan da fito yana zazzagayawa ya ga yanayin da gari yake yana fitowa waje haka kawai sai ya ga ko ina wuta an kunna wuta kan ga ana jin an kunna wuta alamar baki a wurin yana mamakin suwa ne wanda suka shigo gari ne ba tare da ya sani ba to sai yanzu yana zagayawa aka ce lokacin ne shi kuma sayyidina Abbasu kenan sai ce manzo Allah bare dan shiga ya nemi izini ga manzo Allah sallama zai shiga cikin gari din ya zagaya tukun yayi magana kora zai haɗu da wani daga cikin su yana shigowa sai ya taho ta taguwar manzo Allah sallama ya hawo zuwa ita cikin gari yana haduwa sai haɗu da shi Abu Sufyan shi kuma yana cewa ya to kowa cikin su ana ce mishi Abul Fadl ake ce mishi kowanne daga cikin su shi Abu Sufyan ana ce mishi Abul Fadl shi ma sai da Abbas ana ce mishi Abul Fadl sai kowa na kiran ko Abul Fadl Abul Fadl sai kowa su haga ne junan su sai da Abbas yanzu suka haɗu da shi da Abu Sufyan din sai ke tafi Abu Sufyan yake tambaye sai da Abbas ya menene abin da yake faruwa yace ai abin da yake faruwa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya taho da mutane sun hi 10,000 gobe garin nan naku za su shigowa kuma waɗannan mutane sun mahaifin mutuwa da rayuwarsu subhanallahi a lokacin ne sai Abu Sufyan hankalin shi ya tashi ya ji an ce mutane sun hi 10,000 kuma sun mahaifin mutuwa bisa da rayuwarsu don haka ga gobe shigowa za a yi garin to a lokacin ne hankali ne tashi sai ya nemi shawara ga shi sayyidina Abbas to me ya gani sai Abbas ya ce mashi to abin da yake gani ka zo mu ta in kai ka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka tuba sai ce to shikenan to sai ya hau taguwat sai ya goyo shikenan sai shi Abbas din ya goyo Abu Sufyan daga taguwat da yazo da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga lokacin da ma Abu Sufyan su yi abin da sun kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni duk inda aka ganshi kawai a kawo mai aka shi an halarta jini ne kai tsaye to lokacin sahabbai ka san da Annabi ya bada umarni shikenan a da suka yi sanar ba su sai suna tasowa wani ne ya ce ana diba sai wanga taguwar manzo Allah ce ya ce sai suka ce ashe taguwar manzo Allah ce wa asama su suka suka sanar Abbasu ne ciki suna diba ba su haga Abu Sufyan duk wanda ya ga Abu Sufyan sai ya zabo takobi ne tun da dama Annabi halatta jini ne dama sai sai na ba su ce da Allah ku jira ku yi hakuri ku bari mu tai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ne dai samu aka bar shi isa da shi wurin manzo Allah din sallama to anan ne yake ce ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shi Abu Sufyan din yanzu wai Abu Sufyan har yanzu lokaci bai yi ba wanda zaka gane cewa waɗanga gumakan da kuke bota ba su da umarnin komi Allah da ya halice ku ya halice su ya ba da umarni kuma ya saukar da alqur'anin nan shi ya kamata ku bota ba kai iman da haka ba yanzu yace in don gane cewa lalle waɗannan gumakan da suke bota ba su da umarni ce ya gane idan wannan kan yace tun da dai mara sai gurbar da kai tuttuna ba kullu kai ka samu nasara gari da haka ga ya gano ba su da umarni kai idan umarni kwarai da gaske kuma lalle ya yarda da ba wanda ya dace a bota ba in ba Allah din ba sai ce to yanzu sai kai imani kai yadda da ni manzo Allah ne sai ce don ka nan hadai kan ya yadda da inda kuma ka ba su da umarni kwarai da gaske Allah shi ya dace amma dai to yanzu manzo Allah shi kuma manzo Allah to nan wannan kan bai yadda ba to sai manzo Allah sai ya hikima irin tashi ya ce masa sayyidina Abbas to yanzu abinda za a aikata da shi kan aka shi shi amma dai ka je can ka aje mana shi har da swahi in swahi ya tawaye ka samu wurin da hanyar da za mu bi mu wuce ka zo dai nan wajen da kai da shi sai ku tsaya wurin idan kuka tsaya da shi ya ya ga wucewar mu gobe da swahi sannan sai aga abin da zai faruwa sallallahu alaihi wasallama to shine sai aka zo aka yi aka sai na basu aje shi da safiya ta waye an ka samu wuri ya tsaya da shi inda za a fara wucewa lokacin da aka hito sai ya ga wannan tawaga sun wuce ka san dai a ce tawaga da raƙun ma da dawaki mutum 10,000 sha wani abu ba karamin mutane bane ba to sai ya ga an zo za a wucewa sai tambaye sai na Abbas wai waɗanka su wane sai faɗa mashi ai kabila kaza ce waɗanga nan da kuma waɗanda suka taho ne annan sauran duk suna can in kaɗan ne suka taho daga cikin su wanda sun kai imani wannan ta gawa ta waga ta wuce ya ga wasu taso su ma ya tambaye sai da Abbas wai waɗannan ne su wane sai ya bashi labarin ai kabila kaza ne su ma dan ɗan waɗanda suka taho annan ne sauran duk suna can gida ba su samu dama tafiya bane haka ya ga ana ta wucewa ya ga kai abu ya isa sai ce masa ina Abbas ya ce ka amma dai lalle na gane wato mulkin dan wanga na kai girma kwarai da gaske sai ce mai kai ko ina ai ba magana mulki ba ji annabci ce magana ce ta annabci ba magana mulki bane to nan ne dai da ya ga abun ya isa ya gano irin gwagwarmayar da sun kai manzo Allah da ya taso yana shi kadai sai kwarorin mutanen da sun kai imani da shi ya yau gashi a hankali a hankali su kuma kullu suna ta yakatai ya zaya su gaba ya gare shi amma kuma an kawaye gari abun bai faru ba sai suka ga cewa gashi yau ya kai matsayin da yanzu in zai tattaki gari nasu gaba ɗaya sai ayi an gama kuma yadda ya gano lalle tabbas in ba Annabi bane ba arza'i wannan abu ya faru to shine sai ce to yanzu ya yadda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga can farko da ya yadda la ilaha illallah amma bai yadda Muhammadu Rasulullahi ba bai yadda annabi manzo Allah bane shi ya to da ya ga haka ne to shine sai ya yi imani to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da wannan umarni din cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan cikin kafiran fa don ga lokacin da ma kafiran duk an halatta jinin su inda aka gansu aka shiga duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan aka bai wannan kalamci an kace shikenan ka aka shiga kyale shi duk wanda ya shiga cikin Ka'aba ya boye shi ma kyale shi haka dai manzo Allah ya kuma duk wanda yazo ya saranta shi ma kyale shi to karshe da safiya ta waye Allah sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tara mutanen Makka din gaba dai haka aka kawo su da kasa an tattaro tumaki haka an ga taro su duk masu layi suke an wa manzo Allah ba kashi kashi jama'a zagi yana ibada a zuwa dauko mahaifa ta cikki jakka a aza mashi ga wuya yana cikin sallah subhanallahi da abubuwa kala kala waɗanda aka yi taima sauran safar sun kai imani da shiya to ai kaga yau kuma wanda kawa wanga abai sai gashi ka karkashi ne yau ga kan zanne sai wanda yayi da kai aka ga in ba irin su manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ba za ta yi kyawu ba kan za a ga zuba jini kan da yawa to lokacin da aka tara su gaba ɗaya aka koro su aka tara su safa a wajen dutsen safa to sai manzo Allah sallama ya kira su yana ce musu ya ahla makkata ma za ta rauna anni fa'ilu bikum mutanen makka yanzu wai me kuka tunanin zan yi muku yanzu kenan kun san kun yi man abubuwa na cutarwa kala kala mai azaba azabi kun yi ma abubuwa daban-daban yau ga kuma hannuna Allah ya kama ku hannuna yanzu ne kuka tunani Allah sarki su ko sun san halin manzo Allah sallama sai sun kawo manzo Allah suka ce ai akhun karimin ibnu akhin karimin alqurba alqurba ya rasulullahi suka ce ai manzo Allah mun san kai dan uwa ne kai mai girma kuma dan 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 uwa mai girma ne kai mun san mai karamci ne kai ya saboda haka mun san da baka sakawa ai da mummuna da haka muna hada ka da zumunci da kusanci da baka da kai manzo Allah sai ai muna afuwa muna Allah sarki manzo Allah kadiba ga gani abuwa shekaru an kai ana manzo Allah daga abuwa kawai shikenan sai manzo Allah ya ce shikenan shikenan to zan ga muku ila abun da dan uwa na Annabi Yusuf ya ga ma mutanen shi la tasribu alaikum al-yawma idhhabu fa antum qulqa yace ba komai ba wani zargi shikenan duk ayahi muku ko ta fito shikenan an kanta ku shikenan wanda malamai suka cewa shi yasa wai tana an ka samu sunan talaka idhhabu fa antum qulqa a qulqa wai ma'ana shine mutunan da shi ba sarki ba kuma shi ba bawa ba to sai kaga a wannan lokacin an kai su ba salakuna ba kuma su ba bayi ba tunda an ce su taya shikenan an yake musu to shikenan ka diba ga wannan irin ba an yi manzo Allah cutarwa ta shekaru wace amma yanzu har yayi shikenan kaga wannan yayi kama da wani abun da wani mutum ya tabbi wani mutumin kawai shi ma wa manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo wurin manzo Allah ya zo daga zuwa ya fiski manzo Allah yana sanye da mayahin shaka ya hizgo mayahin na manzo Allah sallallahu har sai da ya kama ga wayan manzo Allah haka sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya faɗi wata magana mai munin gaske yace saboda haka ga raƙun manan na taho da su guda biyu so da kai a yi mani loji cikin duke gada ba ta ka bace kuma ba taba banka bace ba subhanallahi wai manzo Allah ke gama haka in da ba manzo Allah bane ka gama anan magana ba ka tafi amma dai ban ya faɗi wanda ya faɗi sa gaba dai da bayani an fahimta amma dai ma'ana misali wanda za ta zo da sauki ne da ni faɗa ma cewa wai dukiyar na tunda ba taka bace ko ba saba banka bace to ka loda ban gara kuma nan a melody gare su a bashi kyauta ga wannan fisga fa kuma ga wannan magana ta rashin ladabi wurin to shikenan sai manzo Allah ya ce wannan gaskiya ne kware ku lalle dukiya ba ta bace ba kuma ta babana bace amma dai dukiya ta Allah ce kuma ni ba wa Allah ne sai ce mai to yanzu amma kafin mu tai ga wannan magana yanzu me kake gani kenan maganat fisga ta da kai har sai da ya kwanta min ga wuya magana ramuwa sai na rama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ne ya ce haba manzo Allah ba za ka rama ba ba zai yi ba sai ce to saboda bi an ba zai yi ba kai man abu kuma in rama yace saboda na san da kai baka saka mutum baka saka mummuna da mummuna shi yasa ni shi ba saboda kai na san da kai an kama mummuna baka saka da mummuna kai da alheri kake saka shi a dalilin ba za ka rama ba Allah sarki manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo Allah ba da umarni an ka bayo da sha'ir ga la kuma guda guda ne da bini an ka cewa an baka ita ta sai to kaga irin wadannan ne shi da yawa mutanen Makka din haka aka zo wannan gari na Makka din wannan suna nan bisu da yawa in za a tabbata labarin su ma wanda manzo Allah duk yayi irin wadannan hakuri din wadanda zaka isko ba wani mutum guda wanda zai kusa ma ga irin haka ne sai dai a kusanta kuru to kaga mun ji dai irin hakurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to a wannan fatahu Makka din da aka samu wannan nasara musulunci ya ci gaba ya samu fudi kware da gaske to shine bayan ai wannan ne aka saukar da wannan sura izaja rasulullahi da Allah da Allah nan mai karanta ne a lokacin ne sai
sahabbai wasu suna ta murna suna ganin cewa ai yanzu lalle an samu nasara musulunci ya ci gaba an samu daukaka saboda haka ana farin ciki da murna kullum shiga musulunci akai to su ko cikin sahabbai wasu na murna akan Allah sanin ku raza Allah wasu suna murna amma sayyidina Umar shi kuma sai yana ta kuka shi kuma su ko sauran sahabbai suna mamakin cewa to shi kuma me zai sa shi yayi kuka sura ta zo tana bada labarin samun nasara cikin musulunci zai ci gaba da samun daukaka amma shi ko yana kuka sai ya ce haba ai ita wannan surar da kuka ganin ta labarin rasulun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam taka bayawa kun ji Allah rama ta ya karanto mana surar farko mai bada labarin haihuwar manzo Allah duk abubuwan da tsakanin haihuwar shi kuma zuwa rasuwa duk dunkule ne can suna san bayanin nan da yawa to sai ga kuma an zo ga surar da take bada labarin rasulun manzo Allah cikin ta ita ma sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu inda za ka gano ita iza ja'a dinnan niya tana bada labarin rasulun manzo Allah ne ce idan ka karanta iza ja'a nasrullahi wal fatahu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dinnan niya yace shi wannan kalmar ta afwaja ka karanta shi tare ba su kaje wani zai baka ja'a wa fa'u zai zama afwaja ka rubuta shi in mutum ya zauna ya rubuta da kyau ya gani sai ka dawo ka karanta shi tare ba zai bada ja'a wa fa'u wai ma'ana rasulun manzo Allah ta zo yace shi take karantawa sannan sabai kuwa ya hamo eh lalle lalle haka ne sai da aka ci damuwa saboda an sani manzo Allah sallama ya zo rada yanzu zai fadu ga kiran sahabbai to sannan sai gashi Allah ya saukar da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna to dai sahabbai dai sai suka gano cewa to ashe yanzu lokaci yayi dai kawai dada lalle hajjin ban kwana ce wanda an kai to sai ga rashin lafiya ta manzo Allah sallama wanda azu yanzu ana cewa lokacin da abu ya fara faruwa na rashin lafiya tashi kai ne ya fara ciwo mai tsanani haka an malamai suka cewa shi wani shine ake so huwa ta tsananin soyayya ta zama ta gaskiya ta tsakani da Allah aka ce lokacin sai da Aisha radiyallahu anha saboda manzo Allah sallama yana son ta kuma tana son manzo Allah sosai da gaske manzo Allah yana shigowa gidan fa kai ne yana ciwo sai kawai ta tare manzo Allah tana bashi labarin kanta tana jin kanta yana mata ciwo Allah sarki wato wai saboda ita son nata da tsakanin ta da Allah ne da manzo Allah wai sai ga ciwon kai ya kama manzo Allah ma ita ma gashi wai har ya shahe ta sai ga tana cewa ita ma kanta ka ciwo Allah sarki da manzo Allah mutum ne mai nishadi da kuma sakin huska ga iyalin shi ba mutum ne mai bakin rai ko yaushe ba in ba an taba Allah ba in ka an kai abin da ba na daidai ba to manzo Allah zai hukunci kwarai da gaske to a lokacin ne sai ai yana mata wasa yana cewa to ai ko ke ga in ko baki da lafiya da yan rasuwa ce ake ga shikenan kai ga in kin rasu shikenan sai dai in baki addu'a Allah ya gafarta maki shikenan sai ita kuma tana cewa ka ji so kaka kenan wato idan din rasu ka tayi ka auro wata mata ka sa daki na ko to irin wannan dai sai da Aisha kenan to wannan shine farkon rashin lafiya da ta manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam har zuwa dai da kwanakin da aka yi da duk abubuwan da suka faru har zuwa rasuwa ta manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayya shi to da haka dai a takaice an ji wannan sura da shi Allah ran bai karanta mana ta biyu wanda zan tsaro guda biyu ne ko uku da ma in yi bayanin su amma da sun suran kowace sura daga ciki tana da abin da ta kunsa ciki din amma yanzu mun ji alamta da kaifa da ita izaja sannan sai ya wuce mana can karshe ya karantar da mu surar da har yanzu ita kuma take nuna mana watan duk wani abu wanda kai matsayinka na babiyin manzo Allah sallama ko masoyin shi duk wani abu wanda zai samu wanka to kada ka damu akan shi saboda watan ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana falaki da nasi wannan sura ta suratul falaki da suratul nasi dalilin sa kusa game da malaman tafsiri suka yi bayani shine lokacin da aka samu waɗannan yahudawan nan ko wace wani yahudi yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri na rashin lafiya haka wanda ya taba jikin shi wanda wannan dama halan ne ga annabawa su yi rashin lafiya ko wani abin sabis to halan ne amma in ba wani iko na Allah ba ko kuma da abu ya zama karantawa gare mu ba ai ba zai yi a ce wani da sihiri ya sihiri haika wa manzo Allah ba ai wane ne shi abin isa ba amma da yake saboda shi manzo Allah da ma karantawa ya tuhu shi yasa duk abunda zai kasancewa gare ka kai dan adam wanda ba shi ba to sai abun ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya koyar da kai ne kawai da ba ko shi manzo Allah karantawa ce da ba tuhu dai kuro dune ita dai ce tuhu shi ya dalilin kuma ga lokacin da zai yi rasu malaika mutuwa da yazo ba magana tambayar manzo Allah izini ne ba to manzo Allah an tashi koko dai ba a tashi ta yadin ba subhanallahi in ba su manzo Allah bane da kaga sai wato ya ce a dan jira tukun ta amma su manzo Allah sai ya ce a to ai dama aikin da yazo kuma ya riga isa da sako dan ga kawai ba matsala a ciki kawai shikenan ya kare dama aikin ya to kuma ya isa shi yasa wannan akai wannan sihiri din har yazo hakan ta faru rashin lafiya ta kama manzo Allah sallama akai in kwanuka haka nan to karshe sannan sai shi mala'ika jibril yazo yake ga manzo Allah sallama ga abin da yake faruwa din sihiri ne an kai mashi ga kuma inda aka turbude shi ga wanda an kai ga wanda an kai an kaje an ka tone shi sannan sai aka saukar da wannan falaki da nasin manzo Allah ya ci gaba da kalanta su abubuwan za su ci gaba da walwalewa ciki ne sai dawo daidai wanda shi yasa ma malamai suke cewa idan mutum yana karanta falaki da nasin din to Allah zai tsare shi daga sharrin dukkan wanda zai nufi shi da wani mummunan abu na sihiri ne ko dai ta wace irin hanya ce da inda ta cutarwa ce wannan abu to insha Allah mutum na karanta shi bayan kowace sallah ta farilla kafa uku uku to Allah zai tsare mutum daga sharrin dukkan wanda zai nufi masu hasada ko masu sihiri ko masu menene saboda su ne aka saukar da madama za Allah din sallallahu alaihi wasallama a matsayin haka to kaga wannan Allah ya muna ne manzo yawa manzo Allah ne wannan sallallahu alaihi wasallama domin wai kai in kana wani babban mutum ko wani babban malami ko wani mutumin kirki ko wani mutum mai girma ko dai wani iri ne kai idan har an ka maka sihiri ya kama ka ba wani abu bane sai ka tuna abu an wa manzo Allah shikenan sai ni haka sai kai zannan ka gabe tunna na Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da yake cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasru wa ma yubki yace ai tunda da kaddarori na sani daga Allah mamallakin mulki suke ji shehu yace duk ɗaya ne da mai sa kuka da mai sa murna ce duk su to duk ɗaya ne ni gari ni ba ban shi wa shehu yanzu in na bakin ciki zai samu wa gare shi to daidai yake da wani abu ne na murna same shi gare shi haka yace to kaga da ka kai na kanza nan kana shike nan ka huta da kanka ka huta da kace jin wahalar wani ya cutar ne wani man ka shike nan ka huta to irin wannan ne ya faru dan Ebi saboda mutum Ebi kewa in abun ya faru gare ka kai to ka sani ba matsala bane ba don Allah bai son ka bane ba kuma watan wai wata tawaya bace ko kuma Allah bai yarda da addinin ka bane ba haka bane ba a an wa manzo Allah wanda a shugaban masu ibada gaba ɗaya da duk duniya dan me saboda ya zama ishara gare mu da kuma karantawa gare mu abu ya faru kuma sai ka koma ga Allah kuma ka ci gaba da roƙon Allah kuma Allah mai iya yayi wadi kuma zai iya din kamar yanda an kai ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan kenan sannan ya rufe muna abu na ƙarshe shine da karanta mana qul huwallahu ahad tana kalantar da mu tauhidi sanin Allah shi shi kadai ne shi da yadda ce da abota ma yanda Allah madauki sarki shi ya aiko shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam yazo ya kira duk duniya gaba daya azo a ibadi da Allah abota ma Allah din to kuma ga wanda Allah din yake saboda dalilin sauka wannan lokacin su mutanen kafiran na Makka saboda sun saba da gumakan su wani gunkin na duwatsu ne na duci ne da duci aka yi shi wani gunkin kuma da ice ne aka sassaka shi wani da zinare aka yi shi wanda azurfa aka yi shi haka dai suka yi abin su kala kala to amma sai suna mamaki shi kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce abauta ma Allah sai suna tambaya tai wai shi Allah naka to shi na mine shi na zinare shi ko na azurfa ne ko na mine shi ya waye faɗa musu da Allah nashi yake shi yasa kaje Allah ya ce to qul huwallahu ka gaya musu Allah nashi kadai yake Allahu samad kuma shi kadai ne wanda yake ake nufa da dukkan bukatar da an gare ka zaka nufi shi kuma zai iya biya maka lam yalid shi Allah nan ba haihu ba walam yulad kuma shi ubangiji ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma sannan babu wani kini ko wani tamka ko wani mai kama da Allah cikin sifar Allah ko cikin halittar Allah to babu shi to kaga a takaice ubangiji madaukakin sarki sai ya gwada mana gashi wanda ba ne suna cewa ma shi yasa shi Allah ko can ba a sanin shi da hankali dan kaga Allah bai wani sifar da shi na wurin ba ba a ce ja ne ba ko kuma dorowa ko baki ko tsawa ko wani kala ba saboda Allah ba za a sifar da shi da wannan ba kuma bai ce ga inda yake ba ko ya ce bisa yake bisa larishi ko bisa wani a'a saboda me ba a keɓance shi da wuri kuma sai dai hudu sifofin shi shi yasa ita sifa ta Allah da ba a isa a gane ta ba sai dai a yi iman da Allah kurum yanzu misali alqur'ani ne Allah yake ga mana cewa ai yake cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yace shi Allah huwal awwal shine na farko amma in ka diba hadisi kuma sai ana cewa shine wanda adda farko amma kuma farkon wanda ba ya da farko kuma ga hankalin ka kai mutum baka san wani farko ba wanda kuma farkon bai da farko ba da an ce baka abu na da farko kai wani zaka kaddara eh to yana da farko kenan to amma sai kuma aka ce farko kuma wanda ba ya da farko ne shi Allah din wal akhir kuma shi Allah shine wanda yake na karshe amma kuma sai dai karshen nashi kuma ba ya da karshe kai ko da kaje an ce karshe abu ka san karshen kenan to sai aka ce amma karshen nashi kuma ba ya da karshe shi kuma shi ubangiji a to a za ka ga rushi da hankalin kike wal awwal wal akhir wal zahir sai aka ce kuma Allah shine mabayyani yafi komai zama bayyani kuma ga ya baka taba gani ne kuma kuma an ce ai komai zama bayyani ya za ai hankalinka ya baka hankali ba zan yi ba sai an ga ci wal fatil kuma Allah shine wanda yake komai zama koyi yanzu ya hankali ba nan wasifofi ne anka hada wadanda suke kiwo shin juna ba za su hadu ba yanzu misali an ce shi wanga abun bayyane yake to inda anka ce abun bayyane yake ba hako yake baki duk abun da aka ce ai wannan abun ga hili yake kare yake to ba koyi yake shi koyi to yan koyi yake ba a ce ga hili shi to shi Allah an ce mai bayyane yake kuma an kuma an ce kuma koyi yake kiwo shin sun zo hadu kudi sai ba dinna shi to dan haka nake zai gano maka wannan zaka ga gano shi shi yasa Allah ba za a gano shi da hankali ba ba za sai dai a yi imani da shi ne kurum amma in kace sai hankali shi yasa ka ji wani hadisi yana cewa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq mazala sun zama ce ku yi tunane a cikin halitta Allah amma gar ku yi tunane a cikin shi Allah da ya halitta din don ba za ka iya gane shi din ba to shi yasa in ka ji mutum na karambanin Allah bisa yake me zai ne wannan karambanin zai kai mutum kurum kuma karshe zai kai mutum zai kai kai ne ga halaka ne kawai saboda babu wani magabaci kware wanda ya tsaya da wannan matafaɗi babu gabaɗe sai dai a samu matafa guda biyu kacal cikin maganganun malamai ar-rahmanu zai istawa kware da gaske Allah ya da ta kana shi amma istawa ya liku bihi ba su tawili ba su ya komi sai dai a wuce ba cewa su ga yana canza ni bisa al'ashin ba yayi kaza yayi kaza ana kaza duk faruwan su na wannan kai kuma yanzu ka zo ka shigo da wannan ka shigo da bid'a ce saboda haka duk irin waɗannan shi yasa a cikin harka ta tauhidi zaka isko wani lamari ne mai zurfin gaske wanda gaskiya dole mutum ya taka tsantsan hankalinka kai kada ya kwatanta maka Allah shi yasa shedan yana shiga cikin zuciyar mutum shedan wannan ne yana zuwa ka san shedan yana gudana cikin zuciyar mutum cikin jikin mutum kamar yadda ka san jini na gudana cikin jikin mutum haka shedan yake shiga shi ma na gudana cikin jikin mutum to shedan dai abin da yake yi in ya tashi kawo mutum wani wannan matsala din wannan halaka din sai ya sa ma tunani sai ka rika lissafin kai amma ko ubangiji ba dauke sarki shi halice sama sai ka kalli girman sama kaga irin wanda Allah ya yi ta gata an tashi kai yanzu in zaka yi runwa ba zaka yi ta ba dole sai ka kawo shi shuniya dole sai ka samu hadi sannan kai kai runwa ka amma shi Allah ya ga runwa yayi mai fadi ta hata kowa fadi in zaka yi takan runwa sai da kai da cikin tashi da shi Allah amma ba inda aka yi gishiki gari ta wanda tarita ba inda aka samu shi shuniya wanda ta tarita sai shi dai kawo wannan tunanin sai ka fara tunanin eh kai lalle Allah ya halitta ya kawo ma halitta kasa ita ma sai ka kalli fadin kasa ga tanan din fadin ta Allah ya halice ta ga abubuwan da Allah sun ya cikin ta duwatsu na ba su nauyi Allah ya sanya ciki su ka danne ta ita tuwa kala kala ba kala ɗaya ba wasu da daya masu dadi wasu ba su dadi ba wuri gare su wasu mai kwaci ga sunan dai kala kala ka kalla irin kwari daban-daban da Allah ya wada ai karana-karana mana cikin kasa ka kalli manyan kwari na dabbun daji su ma ga sunan kala kala ka dawo kai ma kanka ka kalli kanka ka ga irin yadda Allah ya ce sai shi dai sa maka saman ka tunanin wa sai ka gano kai lalle Allah ya cancanta ba wata mashi amma duk sai ya gama maka wannan gawan karshe sai ya sa maka tunanin to amma wai shi Allah da ya halicce wadannan halittun gaba daya to wai shi kuma waye shi to shi sai manzo Allah ce da kaji haka ta faru ce to maza kai uzubillahi shi dan ne fara ba yake to shi yasa kaga su masu imani su ne waɗanda kullun tunanin Allah kuma kullun zikirin Allah kamar yadda Allah ya faɗi su da ma su ne Allah ke ishara gare su cewa inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إنا عذاب النار كاغا سوني وانا الله يكي بقاتا إيماني لأ الله يداد شي دبوت همشي دا جرم من ظال السلام وطول أنسى موانا أنسى ما أبونا يكي بقاتا دا يكي لوغا شي نتفيا كما تا إن دات إن النيا bayyada malami na gaba a cigaba da gabatarwa sai dai muhammad wani goldin ila ku a dora nan ko kuma wani abu sabu muna fatan wannan suka shi ne wannan moji kamar shi alhaji magaji babba da sauran dukkanin masu taimakawa a cikin wannan tafiya Allah ya saka musu da khairi a da sauran dukkanin jama'a da suka halarto maza da mata manya da kanana da na kusa da na nesa muna fatan Allah ya saka mu kowa da khairi kuma Allah ya maida kowa gidan shi lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan kuma Allah ya kara mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu a cikin wannan soyayya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika muna da cikakken soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ran tashi alƙiyama Allah ya tayar da mu a cikin masoyaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkan inda ya kasa masoyaya manzo Allah a lahira muna roƙon Allah ya sanya mu a can din albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh an saurari